Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. A kallon Palestinawa 200 aka kashe tun bayan da wa'adin matsayin da aka cimma ta dakatar da bude wuta ya kare a ranar Juma'a. Lamarin da ya kai adadin mutanen da suka mutu a Gaza tun bayan harin 7 ga watan Oktoba zuwa mutum 15,200 a cewar ma'aikatan lafiya a yankin na Gaza, wacce ta kara da cewa kashi 70 cikin 100 na wannan adadi yara ne kanana da mata. Palestinawa kusan miliyan 2 wato kusan daukacin adadin al'ummar ta Gaza na cinkushe ne a wani rabin yankin kudancin Gaza yayin da suke gabda kure malejin inda za su gudu don tsira da rayukansu. A ranar Asabar Isra'ila ta ci gaba da kai hari a wasu yankunan kudancin Gaza tare da bada umarni ga fararen hula da su fice daga unguwannin da ta shata a matsayin waɗanda za ta kai hari. Dakarun Isra'ila sun wallafa wata taswira a shafin yanar gizo inda suka kasafta yankin na Gaza zuwa ɗaruruwan sassa, suka kuma umarci mazauna yankunan da su gane inda suke zaune gabanin wani gargadin kwashe mutanen da ake jira. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa ranar Asabar cewa Falastinawa wanda ake kashewa a Gaza sun yi yawa, tana mai kira ga Isra'ila da ta ɗauki matakin kare su. Harris ta yi wannan kira ne yayin da take gabatar da matsayin Amurka kan makomar yankin na Gaza idan an kawo ƙarshen wannan rikici. Babu da tabbacin ko Isra'ila za ta saurari roƙon da Amurka ke yi na kare fararen hula daga hare-harenta, yayin da ta kudura niyyar kawar da dokokin mayakan Hamas. Yan sanda da hukumomi a ƙasar Zambia sun ce wasu masu haƙar ma'adinai 7 sun mutu, sannan ana neman wasu sama da 20 waɗanda su ma ke fargabar sun riga sun mutu bayan wani ruwan sama mai ƙarfi da aka yi wanda ya haifar da zaizayar ƙasa da ta binne su a wani rami da suke haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Yan sanda sun ce har yanzu ba a kammala zakulo garurokinsu ba daga ƙarƙashin lakar da ta rufe su bayan zaizayar ƙasar da ta auku a ranar Alhamis a wani wajen haƙar ma'adinai da ke birnin Chingola cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar Asabar. Yan sandan sun ce ana fargabar kusan dukkan mutanen da lamarin ya ritsa da su sun mutu, sai dai ba su tabbatar da adadin mutanen da haɗarin ya fada a kansu ba. Amma kwamishinan gundumar Chingola Rafael Chimufi ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na AP cewa adadin mutanen ya kai 36. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afkawa yankin Mindanao a kudancin Philippines da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya sa aka kaddamar da ayyukan kwashe mutane a yankin da kuma kudu maso yammacin Japan saboda gargaɗi da aka yi na yiwuwar aukuwar bala'in guguwar tsunami. Hukumar da ke kula da al'amuran da suka shafi girgizar ƙasa a Philippines ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar burbushin girgizar ƙasa ya kuma tasowa. Hukumar da ke sa ido kan yiwuwar aukuwar tsunami ta ce mai yiwuwa a samu tashin igiyar ruwa har zuwa takin mita 3 a wasu gaɓoɓin tekun ƙasar ta Philippines. Gidan yaɗa labaran ƙasar Japan na NHK ya ce ana fargabar igiyar guguwar tsunamin za ta isa yankin kudu maso yammacin ƙasar a yau Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Burkina Faso sun ce wasu da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wani abokin aikinsu, lamarin da suka kwatanta a matsayin yunkuri na baya-bayan da gwamnatin sojin ƙasar ke yi na rufe bakin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar. A cewar wata ƙungiya da ya kafa, wasu mutane ne suka kama Dauda Diallo a ranar Juma'a a babban birnin ƙasar wanda ya taɓa lashe lambar yabo kan ayyukan kare haƙƙin bil'adama a shekarar 2022. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kama Diallo da aka yi bai rasa nasaba da dokar da aka samar ta tilastawa mutane shiga aikin soji domin yaƙi da masu ikirarin jihadi. Masu fafutuka sun ce ana amfani da sabon dokar wajen musgunawa 'yan adawa ƙasar ta Burkina Faso.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda ake ci gaba da tattaunawa da manyan baki irin su sarkin Masaud Habib Said da wakilin gwamnati Honorable Bello Abdalla Banda da matasa da dattawan zango na kasar Ghana inda suke tattaunawa kan wane ne za a iya cewa shine dan kasa sannan wane yanki na dokar kasa ne ya bada damar zama dan kasa da kuma hanyoyin da za a bi a samu kati ko passport din zama dan kasa. Ai sauraro lafiya.
Passport ya mutu ta yi ta expire ta san nan gaje tun da nan gida ne is going to be much more easy amma yafi daga Belgium. Sade passport ta share from passport office immigration office sade excuse me da umar tabaturi an babanta yayana ne bakin mutumin African yanzu an kai ta immigration ta kira ni ran ki ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she one officer well yeah ba so shi ma ya ce shi ma ga ina wani na hanya zuwa amma dan zo immigration she ce yeah what do you have to say ne ta hanya wani ga she ne ce mo ne ke you are a great grandfather mama Tumbuktu amma ya ce kauli shi ba ya mede shi ya ga sa ka san kauli an nufi she ita kuma an so ta daga Belgium and ita kuma nan muna year of return muna encourage wanda they don't have any connection whatsoever to Ghana muna assume muna presume kaman wasu kakanni study in the case wanda ga kakanta ga babanta ga wanda ya ce babanta wanda ya ce babanta dukkan su dia question su ne su gwada address cikin Ghana and they are discriminating against so I want us to look at ba ta sari on the governmental aspect kuma kaman productivity ne as citizens of Ghana, both home and abroad, with these ashes, no muna cut off potential sumu. No muna chua muna so expert to do. She is a lawyer, qualified lawyer, tied to the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here, but do what treatment in Lagabata. It's going to be a traumatic experience to her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So, I want us to see the economic aspect, the future development aspect, and potentials as a nation, as a developing nation. Mukuma one hand, muna stretch, muna kira, muta animu. On the other hand, and secondly, you know, the question, my son, the court to where, and it, if I'm not wrong, Mum achieved independence as a nation on the 6th March, and I presume, come on the 5th March, 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, that we were all British subjects. So, now, what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen? Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is the question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory and kuma musa mean independence and kuma first constitution to kowa da ke within this territory is a citizen muda muda about 200 of years ma just this 57 na
sara kuna manya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko ina ganin as bakake ko kuma as Ghanaians yana min mun rauni game da kan da muka ajje tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kanda suka identify waɗanda suka shigo garin ga azbaki suna kira mu either settlers ko aliens shi suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari Ghana ina aka aje maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman Kwame Nkrumah sai mun samu issue hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta Bronx a half region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact aje amma I think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an dauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years aka zama da su wato indigenous su suka transition suka zama Ghanaians. That issue is aside, me and we magana on it on one side. The other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu Hausa, Fulani, Ganawa da kakanni mu suka zo nan shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga Niger daga Mali daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane sai ya bari su wayannan wanda su ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna ba mu wannan pressure da arasin kuma ne masalolin mu daga zango asai sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samu interaction ko kuma huda da citizens ne bi ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samu interaction da yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun Ghana card so nawa muka ji ulama sun dauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in baka da Ghana card ba recognizing ka as dan Ghana muyi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke ba mu wannan problem bai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da Ghana card saboda shi daga nan nake kira sarakai malumma in aka samu pulpit ai nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash ko fito ba 2000 mu dai wansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana ne ni mutane biyu su je su zama witness cewa eh na san wani gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni what time ni saboda na san history na ban samu matsala maybe kai maybe Sadauna maybe ba mu samu matsala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulin ko Nima ka fito kuma kana da right as a zango indigenous wurin ne hometown ka in kai kadai ba ka kaje normally suna pray on in kai kadai ne kaje da mutane biyu da suka san ka da arasin kuma ne saboda Allah bakin mu ɗan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda mu nemi musu Ghana card da Ghana passport
mai martaba da manyan sarakai mu sunana Sarkin Mas'ud Habib Sa'id ni ne sarkin Burra Songhai dake Okai Queen Central baki da saboda karancin lokaci indai mai batun experience da ina ga yau ba mu tashiwa amma ni questions nake da shi biyu farko na tambayoya citizenship make qualify ka zama Ghanaian don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi Ghanaian ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shin Ghana muna da first class citizen second class citizen third class citizen don wanga abu duka muna experience
Ghana ngaji I think basically there are two or three one the citizenship act of 2000 act 591 and then the chapter 3 of the constitution as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana come on the cases of Dosin and Rawlings Olympio and commissioner for interior these are the laws in the Kiabinga ama nka duba as soon as citizenship act now to qualify as a Ghanaian you must either be you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kanda dan wani afa di kaman wanda da aka haife su rural independence kaman ka duba section 3 of the citizenship act now I'm mentioning kaman wanda da aka haife su before independence Kaniko, and then they were born before independence, and then section 4 of the citizenship act now. And for the one come on, they are financially Agasamu Yaruda and Sinchish below the age of 7 years. He is presumed to be a Ghanaian by birth, Kaniko, until proven otherwise. So that is the law that I know. And Sergi Kumai Tambaya, why are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution, it is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, I've been there and it appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not any big document. Nobody can carry it. So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the constitution. We read chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. Love you. Thank you.
Amma, the Niki, now what you have been, Neti, but policing go Neti, but Amma, officers in the Kiwuri. Suki frustrate mutu. Kesa mba kai kaman you are very strong ba. Kaman kanda serikin kwa shimwe nuna. Iye efis. Kaman kanda yonkute etefis. Kagani ya koyo ushi anchike da iri wana mburga. Kafa emta. Wajibini kaseya. Inda. Ai magana chewa a place of birth. Inda kakwada ama. Inda kaifika. Inda kaftuki na. Kuma kai ya rima wanda suki chewa dia indigens. I think it will help you. Kakia Ichiwa Kaman Kaftu Nof. Kakia Ichiwa Sunanka Abdullahi Kanu. Ku Abdullahi Kasina. Wanonkwena Kauna Matala.
Yazu Abim Magana Yakumu Wuling Honorable. What the Shine Chihuta Sakanimu Enzangu. The Shugaban Kasa. Duko Rafukura Finda Muka Gabater Gabanshi. Zamuji Abinda Zichi. Me Mata Ingolanti Akamwana. Sa'annan in hakan yazo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya dauka
sarakunan mu malumman mu da yanwa maza da mata ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga masala ba ku je da shi ko ina ba a office na kuka kawo don mu tattauna mu samu hadin kai musan matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita akan wanga masala ba wani masala bane kanda mai martaba ya fada ba policing gwamnati bane wayan su ne wata kila ba su fahimci menene wane ne dangana ba shi sa abinda muke ganin nan yake faruwa dangana kuku zama dan kasa bai dogara kan kabila ba nam bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba kuku ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dangana ta dogara kan duka kan da brother na ya fada Citizenship Act na 2000 the na constitution 1992 sune dokokin da yake nunawa wane ne dangana don shi in kai bahaushe ne akwai hausawan Ghana akwai hausawa na Nigeria da na Niger akwai wangarawa na Ghana akwai wangarawa na Mali da na Ivory Coast akwai musawa na Ghana akwai musawa na Burkina Faso shine dangana bamu da bambanci kai dangana ne fiye da wanga in kai dangana ne kai dangana ne wane ne dangana dangana shine wanda an ka haife shi nan ko ko kasan waje guda daga cikin iyayensa dangana ne ko kakanninsa dangana ne yayi zaman kamar wani ba'ar ne an saka ma'arna nan suka fito amma akan doka ba dangana bane yayi zaman kamar ba moshe dangana ne don in ka duba cikin dokan mu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kaman kanna na fada guda kenan hanyar nan guda kenan yayi magana batun naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan yayi zama a cikin hasanga she Ghana
tema idadi nje kuma ninna su zama dangana akwai wani process da dokan mu ke nuna wa wannan process na me shin ne zai bi at the end of the day azama da shi dangana don shi ka gan kollan shi bature ne amma dangana ne
to da wa'annan bayanai na honorable Bello Abdalla Banda zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba amma da din daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin sunana Madina Dauda mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu ta Shabiwe Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato viewhouse.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
in ka gama bugawa kamar haka misali sunana Sa'idu Yahaya ni asalin Bakatsina ne an haife ni a jihar Katsina saboda haka dalili na rayuwa ya sa na zo makaranta irin ta mu ta addini Kano daga nan Allah ya zaunar da ni Kano ne aure na ci gaba da rayuwa kuma a cikin rayuwa haka Allah azuta inda sana'a ta hula bayan ina wannan sana'an shine kuma cikin ta Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwa na Ghana bisa wasu dalilai dalilin shine gaskiya nazo Ghana ne da niyyar in sai da hula kawai in koma bayan haka sai ƴan uwa da abokan arziki da muke tare da su ta dalilin wannan sana'a suka bani shawara wannan sana'ar ka ce kuma da ta zama sana'ar ka gaskiya a nan Ghana akwai karamcin masu wannan sana'a babu masu yi ana da bukata suka bani shawara iya kokarin su cewa ya kamata in tsaya in yi wannan sana'a bayan shawarwari sun gabata kuma na roki Allah madaukakin sarki in akwai alkhairi ciki Allah ya tabbatar in yi sai Allah ya sa hakan ya rinjaye ya tabbata na zauna na fara wankin hula akwai dan uwa wanda muke aiki kusan tare da shi Kabir Masta a Sabon Zango gidan sarkin Fawa Sa'idu daga nan ne kasancewa mutum biyu bai kamata su zama waje ɗaya ba sai na tashi na komo Ababu da na samu ababun nan sai ainihin na ci gaba da sana'a a nan daga zuwa na yau muna shekara 7 da wani ɗan abubuwa to a cikin tahowar da zuwan ba a rasa kalubale kalubale na farko shine a matsayina na wanda ban taba tafiya doguwa ba kamar zuwa Ghana wajen tafiyan nan na fuskanci kalubale kala kala wanda muka fuskanta shine na farko dai kowane lokaci zakai harkoki na rayuwa kudi suna taka rawa na kwaso yan kaya na na saidawa gurgurdo na taho da su kuma muka samu doguwa hanya wato kudaden da muka ci zuwa wajen da wahalhalin hanyar tsarin namu na Afirka yadda yake kowa ya sani shi ya bari aka dan sha wahalhalu alhamdulillah har muka zo lafiya to ita sana'ar hula kamar yanda kowa ya sani sana'a ce wadda ta shafi Bahaushe ko da muka zo Ghana dama mu mun zo cikin Hausawa ne muke yin ainihin ita sana'a da muke yin sana'ar tare da Hausayen uwanmu mun samu da yawa cikin mazauna Ghana masu sa hula ma wani bai san ma ana wanke hula ba sai daga zuwan mu da ci gaba da mu'amalan mu ya faru mutane da yawa suka sani kuma aka ci gaba kasancewa ta a Ghana a bangaren hukumomi na Ghana ba ne da wani babban matsala da yake damuna a cikin harkar hukuma a nan cikin ƙasa babban matsala shine dai lokaci in yayi a zo a karbi kuɗi na murin da nake zama na harajin ƙasa shine kadai abinda zan iya cewa ya dame ni sai maganan masu tsafta sukan zo su ce ku gyara kaza muna yi iya gurgurdo so ɗaya mun taba samun matsala da wata kwaya ɗaya cikin masu ainihin kulawa da tsaftar gari muna zubar da ruwa a gota an mun wanke hula sai ta ce ruwan da muke zubawa din nan yana da dauda sai muka ce mata ai mu abinda muke yi ma taimaka ma tsafta ne dan ruwa shi yake wanke dauda wato kaman ta zo da wani dan matsala a ranta to da muka fahimta da ita da dai ta dauki zafi sai ta gano abinda muka faɗa gaskiya ne amma ta riga ta yi zahi ba ta so ta sauka yace ce to yanzu muna so mu nuna mata bata san aikin ta bane ko menene muka dai dan dai tattaunawa na maganganu tsakanin mu da ita in ban da shi dai a harkar hukuma a cikin garin Ghana ni ban da wata matsala dan hukumomi so da yawa kana haduwa da su ne yayin da kake yawo ko kake wani abu da ya shafi hanyoyi an fi haduwa da su ne ni ko zauna nake wuri daya kuma so da yawa ma'aikata da jami'ai muna mu'amala da su da yawa wasu su gabatar da kansu wasu kuma ba sa ma gabatar da kansu sai daga ba mu gane ai wannan wane kenan da manyan malamai da masu sarauta da yawa muna mu'amala da su alhamdulillah ba inda matsala babban matsala ta shine in mun taho kafin mu zo garin nan gaskiya kwastan na ganan ga suna dan takura mana da yawa kuma mu kayan da muke kawowa duk abin da ya shafi sutura ne kawai na sarori kuma wanda na samu to alhamdulillah kasancewa ta mai hudda da jama'a ya sa jama'a sun sanni na samu alfarma da fahimtar juna da yawa inda na shiga ana haba-haba da ni iyalai na duka suna Najeriya ina da mata biyu da yaya 11 to nayi kokari da in kawo matata ɗaya nan har nayi kokarin gyaggyara wuri musamman na iya kokari na kai wani lamari mai nisa to daga baya kuma sai shawara ya sake gaskiya duka iyalai na suna Najeriya ba sa nan kuma akalla dai duk cikin wata uku ina zuwa Najeriya in dawo Ghana
gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kula guri in hanyar masu lalace a kira wannan kauye yazo a kira wannan kauye yazo
to madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.